maza su ne tsayayyu a kan mata, saboda abin da Allah ya fifita sashinsu da shi a kan sashi, kuma saboda abin da suka ciyar na dukiyarsu. To, salihan mata masu ɗa'a ne, masu tsare haƙƙoƙin mazajensu ne a bayan idan mazajensu da tsarewar Allah. Waɗanda kuwa kuke jin tsoron kangarewarsu, to ku yi musu wa'azi, kuma ku ƙaurace musu a wuraren kwanciya, kuma ku doke su. Amma idan sun yi muku ɗa'a, to kada ku nemi wata hanyar cutar da su. Lallai Allah ya kasance maɗaukaki ne mai girma.